An ba mata mukamai Allah ya dawo to mata mu an san mu da tosai kuma an san mu da riƙon amana in Allah ya yarda a ba mu chance a gani kuma mun yi alƙawari za mu yi aiki
kallabin shirin ta wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin dake haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba kuma na Alheri Grace Abdul
ni rawa dan kida na mu ne kun ji mata mu su kami ta samu na bangwaje talangu na mata ni rawa dan kida na mu ne kun ji mata mu su kami ta samu na bangwaje talangu na mata
kafin mu sallama da kallabin da ta bakunci cikin makon da ya gabata za mu ji burinta a matsayin shugaban farko da aka zaba shugaban karamin hukuma a jihar Borno za mu kuma duba yadda rashin ilmantar da ƴaƴa maza ke taka rawa wajen mutuwa aure ko kuma sakawar mata na wayar kula da ƴaƴansu ko da ko suna tare da mazajen su na aure ku biyo mu domin ji ya fi sako ga ci gaba da hiranmu da kallabinmu ta mako bari mu koma kan wannan batu da muke haska fitila kan masababin baro mata na wayar kula da ƴaƴansu ko da kuwa suna tare da iyayen maza a gidajen aure yau ma muna tare da Hajiya Rabi Muktar da Sa'adatu Abdulmumini sai Saratu Umar da kuma malama Amina Ahmed waɗanda suka dora wa iyaye alhakin rashin ilmantar da ƴaƴansu wanda yake kasancewa masamabin barma iyaye mata na waya kula da ƴaƴansu
iyaye ne
iyayen
wurin sakin ƴaƴan
iyaye
ba
sai
ƴaƴan kuma farkon ma laifin iyayen da ka uba ne
saboda
shi ya kamata ya tsawatar in ba da izinin shi ba ta yanda za a yi
amma wasu iyayen
Baban ya mutu baban ya mutu ke kuma uwayen kunki zauna ki riko me ki rungumi yaran
ba tallafi daga kowane bangare
ko da ba tallafi ki aski zauna Allah ba zai hana yin da zaku ci ba ko ke ki je ki aikata hudin ke ki je ki kama yarinya amma a kin gwammace ki dauko yarinya ki kawo ta bariki
sai ne kudin aure suka ce suke
tara kudin aure tara kudin aure wani sai ma fakin tara kin tara kin tara kin tara sai kin je karshen ta a ce dan uwan uwa ta cinye ko dan uwa ta cinye karshen ta da yarinya ne ka tashi ta sha sanyin banza ta sha duka
to wato kiran ba yarinya ake ba kudin ba aikawa da shi
aikawa ne aikawa ake
akwai wanda kamar yana ce muku mun bincike su waɗanda suke irin wannan sana'a na kawo yara daga kauye amma sun kiyarda su zo cikin wannan zauri namu mu tattauna dai daga ciki take ce mana ai akwai kauyen da suke zuwa dauko yara kauyen duk wacce ma bata zo binni ba bata zo ta yi aikata dinnan wai ba auranta saboda dai ba za ta iya girki ba bata waye ba bata iya gyaran daki ba saboda haka condition ne na yarki ta samu miji wani alfahari a kauyen shine sai ya tabbatar da cewa ta taba zuwa binni ta yi aiki so yasme me ko ya zama abun kila dan kunya dan jin nauyin cewa ma kin yi ma wani ma bauta to su a can abun alfahari ne sannan wa'ansu suka ce daga cikin suka ce sukan samu taimako ma'ana su idan suka je sukan zama kamar wasu hajiyoyi ne wayansu sarauniya ana girmama su idan suka je kauyukan dauko yara tunda zaki dinga ganin kyaututtuka ta ko ina kowa yana neman su yi musu alfarman daukan yashi dan shi zuwa birni shi yasa ai ita wannan kasuwanci ko in ce sana'an dauko yara daga kauye zan zo su aikata wai zama babban sha'ani sannan kuma suka ce roƙon su suke saboda kudin auren da za a yi kayan auren ya to ba daga babanta yake fitowa ba ko daga uwar ita zata nemo abinta ta hanyar zuwa birni yin aikata tukun da ji al'amuran da ke faruwa
idan kuma leader kenan
to haba kuma leader ce mun
yanzu wannan agency din nan ma ai akwai laifi akwai doka wadan an kama ita agent za in aka hukunta ta akwai years ma da zata yi
wato ita magajiyar nan a shari'ance kamar wani irin doka ake
akwai doka na NAPTIP suna dauko yara ne daga wani wuri suna daukai su slavery
ana kamar bauta
so hukuma ta hana
kuma kisan ba sa jin kadin in yaya yaro yake kudin kawai
kudin suke samu to hukuma da ya hana kuma akwai
muhimmanci
kwai yes da in an kama ka
akwai shekarun da
ake shekara bi kuma a cika taron 250
kuma kin ga irin wannan ma ake wai wannan aikin ma da ake wannan cin zali ba fa iyakacin ma Najeriya ba kan kika mu wanda take dauka ya zuwa Saudiya
su ma
wahala su yaran za su je su wahala amma ita wannan women leader ita ke cinye kudin
ita bagajiyar
ita ma eh ita ke cinye kudin saboda in aka ce kamar Saudiya ka an kai ka aiki kin ga na dafake da ka zuwan ki dai ba larabci kike ji ba ita wannan women leader ita take jin larabci ita canya ake so saboda da ta wurinta kudin zai dinga fita za a iya baki kudin yaro a ce ki ba sai ki kasa kashi uku ko ki kasa kashi biyu sai ki dauki rabi sai ki aje ma yarin yarin so ko mun da ya danganta da yanayin yanda aka auno miki yarinyar kika zo ki riba ake ci dai riba ake ci kamar yanzu misali yarinya za a iya ce an auno ta akan miliyan 5 ko miliyan 6 sai fata gama fitar da kudin ta akan da sannan fa abin da ta tara sannan ki zaki yarinya zaka dinga amfana da wannan kudin wahala ce zaka je kai ta yin ta
to kowa ne je bangare ne shi wannan ne laifi da ake aikatawa mu dai matan
da
mu ne ko muke me ko mu tausaya wa mace yar uwanmu a matsayin ciwon ya mace na ya mace ne
inda mace aka sani da tausayi
idan aka san da tausayi su ma wanda ake kawo mu kuma su iyaye ne sun haifa su ma yawa to amma kiga akwai bambanci gurin koma ne suke aikatawa musamman azabtarwa da suke
akwai kuma masu rikewa da kyau fa akwai masu rikewa da kyau wata ma in ta rike ta yi karatu ta kan dauke danta ta hada da wannan mai aiki saboda sun san nagartan yarinyar a nan gidan ta tashi sun san ko bina ta tarbiyyar ta waye duk ana akai mata tarbiya wani dan matar shi take hada ta cewa na ka aure ne ko kuma ya Allah matar gidan ta mutu mai gidan zai ce ba zai bari yarinyar nan ta kubuce ba ni zan aure ta
to ai kuma dai malama ruka ya kin karaba matan aure tsoro
ci gaba ai wannan shugaba ai bai hana mutuwa di iyakacin ki inda miji yasa zai aure ko ina ne ma zai je aure to goma ma a ce ma wanda ma kika sani ko kika sanya take
a ni dai wanda kai kika aure a waje
san ai labarin sa mara ce wata yadda
wannan ya aiki na akwai ne aiki akwai ne auren ne
zo muna gogan ka fada da ka fada eh bai baka wa madam ta zama madam
a wajen ne aikin to sai wannan ayin shi ma ba so dai ba so bi ba ni kai na ganoci ma ba jiyau ba me aiki ci aka kawo gida kai miji a shekana so in mai aiki in mata gida ta abu sai ka ce bata iya ba na wannan mai aiki
ba ta ni zan
sallame ta ita ne mai aiki ita kuma mata gidan
an yi hadan fada mai gida
ita kuma matar ita kuma tana yarinya tana mata biyayya
tana
jin dadin zama da ita sai da ya kai mai aikin nan tace wance ita ce yau rabuwan mu ya zo tace me ya faru tace bari ki ji tace tana kuka tace ba zan taba cin amanarki ba tace gashi abin da mijin yake amma in kin ce ƙarya ne sai mata tace mijinta ba zai yi haka ba tace bari in baki sheda sai ta dauko wayarta sai ta yi flashing din mai gida sai ta sa wayarta haske hello sweetie na ya aka ina Hajiya tace Hajiya ba ta nan ta fita ke kadai ce ta dinde soyayya kaza tace a daman na ce kudirin nan da ka kawo na yadda na amince zan yi kin yadda to tace to yanzu matsala daya zamu yi da Hajiya sai ce a da Allah wannan ba abin nan bane zan ja fada ne in na ja fada sai in kada ta gida in ta tafi gida
in
gane ba daidai bane in ta tafi gida
barista ta tsora ta
yana faruwa
tace da ba da gida in tafi gida sai in ja fada zan ce ta mun kaza idan ta tafi gida saboda na san tana da fushi in ta tafi gida nan da wata kaza kafin nan anyi ni kuma sai in lallaba sai in je in dawo da ita
ba
ta gode sai in bata kuɗi sai mu zo mu zauna to sai tace kaga muna zumunci yace ki da Allah rabu da ita da wannan sai tace to shikenan saboda gashi na naji shigowar ta bari in sauri in kashe waya kafa ke san tana waya tace a bazan taba sani tana da waya ba yarinya ne ta kashe waya a gaban mata
tabi ina cin amana
yana dawowa ya ga yana mu zure ba ai kaza ba ina wanki tace ai wanki ta tafi gida so ban katse miki ba sai da yace mata sai da tace mishi to yanzu kudin da za a siyayya turo mu zan je da iyaye na da waye zan yi siyayya zan yi kayan daki yace duk zai sa ai mata ura tace a ba ni ya fi san san abin da raina yake so
ita mai aiki
ya tura mata kudi makudi shi bude mata akan su yarinyar ya bu tura mata kudi makudi don kudi masu yawa
da yana kan masu aikin ba ba
sa zama a cikin su kuke kuke azabta da ƴaƴan saboda
so sai kada
ba su tsoro kar ka tuni
mun kace
ka tuni kada ya raiki
da matan miji kuma ana yi haka 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 ke faruwa
to kin ga magana ta fara
ba so
idan da yayi ba ke nake azabta da
yara taki a raza nake in ma mijin ya
ga na azabtar da yara har da ƴan kanana tsara ta kwallo
da mijin bare ne yaran za su ji tsoron da haka yaran in suka bude idanuwa idan in ya bude za ka dauka su ba ai an yi gudun gara ne kice baki dauko katu budura
ko karamar yarinya
kin dauko karamar yarinya to wata karamar yarinyar ta fike kwarewa da ke ganta wannan karamar yarinyar da ke renawa
to Allah ya kyauta shawarwari ga iyaye da kuma su masu daukan ma'aikata din yara musamman saboda an ce dana kowa ne musamman ya mace
to iyaye da kalubale gare su saboda sun ji wannan abun ba so ɗaya ba ba so riba so uku ba so ya kamata da iyaye mu ji tausayin ƴaƴanmu mu rike su kamar yadda Allah ya akwai isabi tsakanin da da iyaye dole akwai haƙin da zaka sauke a matsayinka na uwa ko na uba zaka sauke to kaga baka sauke ba naka je ka ce ma Allah ne
barsa hukumanci
kamar yadda ta faɗa ko a hukumance ma akwai child's rights akwai haƙin da akan iyaye akwai haƙin iyaye akan da akwai haƙin ma da akan jama'a akwai kuma haƙin su ma jama'a akan da akwai haƙin da akan hukuma akwai haƙin hukuma akan da duk an bayyana shi to dai 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 abinda yaro ya kamata yayi abinda iyaye su yi ma ƴaƴan su abinda hukuma ya kamata su yi ma ƴaƴan yara ya kamata su ba su education wato ilimi free
kyauta
a irin to duk komai yana nan an bayyana a hukuma
so ka kowa yayi aikin da aka sace
kowa yayi abin da
madalla da fatar iyaye maza da mata za su koyi darasi daga wannan babin to madalla kallabin mu ta mako Hajiya Inda Ciroma da ta yi tarihi a matsayin macen farko da aka zaba shugaban karamar hukuma a jihar Borno ta bayyana burinta da kuma shawarinta ga mata da suke sha'awar siyasa waka aka ce a bakin yayi ta tafi dadi ga kallabin mu ta mako
to alhamdulillahi burin mu da dama na sha fada his excellency professor Babagana Umar Azulum yayi mana aiki a jihar mu ta Jere in particular Borno in general kuma Jere in particular yanzu inda kun duba ba akan hanyar zuwan ku kun ga flyover wannan flyover din a kasan Jere ne aka yi sa shine first flyover na Borno state yayi mana asibitoci yayi mana makarantu mu ma at the local level at the council level inda ya taka ya bari mu ma za mu taka mu me following steps in shi dole ne we have to support developmental plans his excellency local government assistance see aligning towards wannan abin so that I achieving state and shi kuma his excellency ya achieving duka abin da ya sa a gaba so shine at the local level dole ne mu supporting duka mu abin in terms of education kamar most especially education girl child education na ya mace kenan kuma na sauran yaran mu gaba daya in terms of agriculture za mu bunkasa in Allah ya yarda manoma za su samu abin da ya kamata su samu kuma wajen health ma health care services in Allah ya yarda shi ma za mu ci gaba da inda his excellency yake za mu ci gaba da duk wannan abubuwan Allah ya yarda
a ganin ki idan aka dama da mata a harkar gwamnati aka ba su mukamai daban-daban kina gani akwai wani sauyi da mata za su iya kawo a ƙasa
of course za a samu canji sosai ma positive change nan ba mata mukamai Allah ya yarda wato mata mu an san mu da tosai kuma an san mu da riƙon amana in Allah ya yarda a ba mu chance a gani kuma mun yi alƙawari za mu yi aiki mu ne da ku anan yau ranar midaitin yau 29th ko to 29th of January 2024 abi abi mene zance just follow us ko abiyo mu in the next coming days, in the next coming months, in the next coming years, Allah has come with the raid of life here. Naga aikin da za mu yi, Allah da will deliver, so that mu sake bawa gwamnati, mu sake bawa leaders mu kwazon da za su ce eh an yi an gane bar za mu sake ƙara mata.
Akwai kananan yara mata da ba sa zuwa makaranta, wasu suna talla, wasu suna yawace-yawace. Wani irin kuduri kike da shi akan irin waɗannan mata, kananan yara mata?
Wannan already da my excellency ma ya riga ya yi, don because think his excellency and Rukashim Shetima an gina mega schools across the state gaba daya, kuma his excellency Professor Babagana Umar Umaru Zulum Shetima ya zo ya ci gaba da haka. So maganan yara street children da suke yawo ba makaranta already ana ta enrolling din su a makarantu. Kamar ni, I was even a member of enrollment committee na mega schools. So mun je layi-layi, mun je gida-gida, mun je sanga-sanga, duka mun ɗauki yara mun sa su a makarantu a lokacin. That was like 4-5 years back, kuma har yau ana kan wannan program din. Kuma insha Allah a jere ma abinda za mu yi kenan, don because na ce muku education shine priority mu. So Allah ya yarda, duk yaran da ba sa karatu samu samu muga dalilin me yasa ba sa karatu, kuma Allah ya yarda za mu yi da su makaranta, because muna da isasshen makaranta alhamdulillah. An gina mana mega schools din nan manya, duk suna nan da za su accommodating abin nan, kuma muna da competent teachers da an yi su training din su, an yi retraining din su, kuma an yi employing sabbi yanzu last year nan. Alhamdulillah gwamnati ta employing sabbin malamai wanda za su taimaka various public schools. So alhamdulillah muna da wannan already, an riga shin fada mana wannan.
Ana cin zarafin mata ta hanyoyi daban-daban, ba ma wai sai ta hanyar yi musu fyaɗe kadai ba. Ya wannan abin yake ci muku tuwo a ƙwarya?
Gaskiya as a woman abin baya mana daɗi, amma da taimakon gwamnati, da taimakon security agencies, da all relevant bodies da suke da front da suke da baki a cikin wannan taimakawa wannan violence against girls and women din, Allah da zamu hada karfi da karfi muga cewa wannan abu be reduced to the minimum in Allah da kuma in Allah da ya talike mu, ma ito be eradicated.
Wata irin shawara kike da shi ga mata masu sha'awar shiga harkar siyasa?
Gaskiya mata suna they are coming up yanzu, mata they are coming up. Kawai ina so sake reassuring also, sake ba su confidence akan cewa su fito siyasa din ba na maza ne kadai ba, kuma siyasa ba wai a da ne ake cewa a wanda yake siyasa ba mace da take siyasa ba responsible mata bane ko wani, a'a yanzu kai ya waye duk mata sun shiga siyasa, kuma ana ba su chance, gaskiya ana ba su positions, kuma Allah ya yarda gaba ta kai mu. So ina ba da shawara ma mata kar su zauna su shiga, due because in an shiga harkar siyasa, an shiga decision making na gwamnati, kuma da hakan ne zaka samu ka tallafawa mutanen ka sa constituency ka. Amma in ka zauna a baya, ka zauna a gida, ta yaya zaka, in kana da ma wani abun ranka da kake so kai contributing, ta yaya zaka contributing? Sai ka shiga irin wannan system din tukunna, zaka samu kai contributing to your society.
Ya zuwa yanzu na san mata da dama sun yi farin ciki da wannan mukami da mace 'yar uwarsu ta samu. Me zaki ce akan haka?
Gaskiya mata sun fito ko lokacin election, lokacin general election da aka yi on Saturday last week, an ga turn out na mata, and because sun ga cewa mace 'yar uwarsu ne ta fita, so gaskiya mata da samari sun fita su supporting din mu, kuma ina musu godiya, ina musu godiya sosai, kuma ina assuring din su cewa Allah ya yarda ba za mu sa su kunya ba yadda na sha fada.
Wani albishir kike da shi ga mata?
Ba mai aiki albishirin da zan musu, ba zan sa su kunya ba. Da abin da ya kamata a yi wa mata, a yi wa samari, a yi wa duk mutanen jere, duk abin da ya sauwa a za a yi musu, in Allah ya yarda, da taimakon shugabannin mu, because za mu zo ne with the intention of running uniting. Let me unite him. stakeholders ɗinmu, kuma mu yi working as a team daga abunan senator ɗinmu na constituency na zuwa reps ɗinmu na constituency na zuwa House of Assembly da party structure da stakeholders ɗinmu, duka za mu zauna kanmu ɗaya mu ga mu yi planning mu zauna mu aiwatar da abin da ya kamata mu yi ma mutanenmu na constituency mu insha Allah.
To a ƙarshe, wata shawara kike da shi ga mata da kuma matasa?
To shawaran shi ne kar a zauna a gida. Gaskiya mata ma kar su zauna a gida, su fito su shiga harkar siyasa, kuma su fito su yi sana'a. Insha Allah gwamnati ta riga ta yi structure na taimakon youth, because ana promoting youth already an sa musu structure na yadda za su yi a tallafa musu su yi sana'a, mata ma haka. Kuna ana discouraging youth restlessness, ana discouraging youth idleness. So gaba ɗayan Allah ya yarda, akwai matakai da gwamnati already ta ɗauka, kuma za mu yi aligning da wannan matakai ɗin. Dukan Allah ya yarda, yara, samari da mata, dukan Allah ya yarda, za su samu abin yi da yardan Allah.
Madalla nan kuma za mu sallama da Inna Ciroma, macen farko da aka zaba a matsayin shugaban karamar hukuma a jihar Borno. Muna mata fata alheri da kuma addu'a, Allah ya bata nasara a wannan mukamin, domin ci gabanta nasara ce ga mata baki daya. Uwar gida, ke ma za ki iya shiga shirin domin ba da taci gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata. Masu iya magana suka ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Nan kuma za mu dasa aya sai mako na gaba, ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna, da kuma Husaina Muhammad a jihar Borno da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka, ni alheri ke muku fata alheri.